a jiya da mara shine dai mutanen garin Dabci dake jihar Yobe suka sake samun kansu cikin wani halin kakanin kai sakamakon wani hari da ake tsancewa a yan kungiyar Boko Haram sun kai kan mazauna garin da yasa mutanen garin tserewa da kuma ta kai ta zirga-zirga akan titin garin cewa wannan hanya na garin Dabci ne ya hada wasu garuruwan dake jihar Yobe tunda misalin karfe 5 na maraci ne dai mazauna wannan gari na Dabci suka dinga jin karin harbe-harbe mai karfin gaske da ake tsancewa yayin sanadiyar mutuwar wasu mutane hada ma da jami'an tsaro da cewa babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaro amma mazauna wannan gari na bayanin cewa wannan mara sun shigo garin ne da marace su kuma dinga misayi wuta tare da jami'an tsaron wasu kafafen yatsa labarai dai na nuna cewa wannan hari ya yi sanadiyar wasu jami'an yan sanda guda 5 yayin da wasu ke cewa sun zarta hakan sai dai babu wani bayani daga hukumomin tsaron kasar na tabbacin wannan rahoto ko akasin hakan dalilan ta da wasu mazauna wannan gari ta wayar tarho wanda kuma suka shaida mun yadda abun ya wakana kamar haka
daga dai abun da ya faru can muna can bayan gari wajen matabarta inda muka je muka gudu muka fake din muna gani ana karbe arda abun da ya fi karfi sai muka ji harbin ya koma can cikin makaranta harbin ya rabu biyu
haka
wa'ancan suna yi a can ba makaranta wa'annan suna yi a nan bakin kan na sojojin can daga baya kawai sai muka ga an cinna wuta to amma wukan naye daga cikin gidansa ne suka shiga suka kona wani mota kuma suka cawa kafin wuta da sauran gidajen sauran jami'an tsaro
haka
to da suka kona dai daga baya bayan abun ya lafa dai ai kafin aka kona da sauran gidajen su gidajen jami'an tsaro kuma daga baya dai da muka zo sai muka ga abu haka ne gidajen su na bakin kwanta da inda suke din ne aka kona
na jami'an tsaro kenan
da kuma can police suka je suka kona mota guda daya na jami'an tsaro
to su jami'an tsaro idan suke haraka kona musu kaya haka sun bar wurin ne ko me faru
to sun je anan zama sun yi iya nasu kokarin wallahi Allah zai saka musu da alkhairi sun yi kokari iya kokarin su abun ya fi karfin su
ko a jiya Laraba ma dai sai da aka ce wasu maharan sun kai hari a garin Dambuwa dake kudancin Borno wanda ya sanadiyar wasu mutane ciki har da jami'an tsaro wanda tun a jiya na zanta da wasu mazauna wannan garin na Dambuwa ga ma abinda wani gano ke cewa
gaskiya gwamnati ya samu mutane mutum 41 wanda ya samu yasu a cikin 41 din su guda 8 su wanda sauki kuma aka yi musu dressing aka sallame su guda 31 su za a dan saurara duba lafiyarsu aka ce suna asibitin yara ƙanana da mata da akwai dan manya-manya guda 4 haka tsakanin su sannan akwai to kuma ba mu gana irin mu ba muka jiya mu sojojin su guda 6 ne aka ce su dun mun gani da ido kuma guda 3 wanda sun ji rauni haka ya ce akwai wata mata wanda aka harbe ta daka nana da goyo nama ta rusu sai akwai civilian guda 1 akwai kuma civilian guda 2 wannan su ne abubuwa da idan muka tabbatar sun rusu
sai dai daga bisani gwamnatin jihar Borno ta fidda sanarwa dake da sa hannun gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ta hannun mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno Alhaji Isa Umar Gusau wanda ke nuni da cewa jami'an tsaron sun samu nasara akan waɗannan mahara wanda har ma sun samu damar kwato wasu motocin yaƙi guda 19 na waɗannan mahara da kuma kashe wasu da dama daga cikin su sakamakon harin da mayakan sama da na ƙasa suka dinga yi musu kada da sauran jami'an tsaro sannan kuma sanarwar ya jaddatawa al'umman garin Dambuwan game da waɗanda suka rasa nasu da ma jami'an tsaron da aka rasa sakamakon wannan harin da dai wasu daga cikin su wanda wannan harin ya ritsa da su Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.